يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروتك تهت بيبا قول مها تنبيا لكيدا قول مها تنبيا لكيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Sabiu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi bukin sallamar ƴan matan sakandaren Chibok 106 da kungiyar Boko Haram ta saki bayan garkuwa da su na tsawon shekaru uku. Gwamnatin tarayyar Najeriya dai ta aje ƴan matan ne a wata cibiya da ke birnin tarayya Abuja domin kula da lafiyar su da kuma taimakon su su iya fuskantar rayuwar yau da kullum. Kafin gudanar da wannan bikin wata tawagar ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka ƙarƙashin jagorancin Federica Wilson suka kai ziyarar gani da ido a Najeriya. Bayan dawowar su kuma na hira da ƴan majalisar wadda ta fara da bayyana mana makasudin zuwan ta Najeriya.
The purpose of this last visit to Nigeria was to actually see all of the young girls who were held in captivity by Boko Haram. For 3 years,
it was a miracle. Menene suka gaya miki wace irin rayuwa suka yi kuma yaya suke ji yanzu?
Well, what they did mostly was entertain us. They played the drums, they sang, we danced with them.
Abin da suka yi galibi shi ne ta yamu holewa sun yi ta kaɗa ganga mun yi rawa tare da su domin ƙoƙarin yin tsaron da a rayuwarsu ba domin mun samu bayani a rubuce daga wurin gwamnati game da rayuwarsu saboda haka a maimakon kama musu gyambo mun yi waƙe-waƙe tare da su na yi jawabi na kuma gaya musu yadda kowace ranar Laraba ƴan majalisa suke sa jajayen tufafi mu riƙe kwalaye mu aika da saƙonni ta hanyar sadarwar Twitter. Ina yi musu addu'a kullum kafin yi addu'a da ni kaina da kuma yadda muke kaunar su da kuma yadda za mu ci gaba da yin addu'a domin waɗanda har yanzu suke hannun ƙungiyar. Saboda haka ba mu yi dogon zance ba sai dai rungumar juna da nuna wa juna kauna. Ina kuma da hotuna da muka ɗauka waɗanda ƴan majalisa suke ɗauka muna sawa a shafin Twitter ɗaruruwan hotuna na tafi da su na nuna musu. Ni da sauran ƴan majalisa da muka tafi tare muka rika mika musu suna kallo. Wannan ya so samun rai. A lokacin da muke raba hotunan sai ɗaya daga cikin malaman su ce, "Kada ku raba hotunan ku rage waɗansu." Sai na tambaye ta dalilin. Ta ce domin akwai waɗansu da suke kwanciya a asibiti da za su so su ma su gani. Sai na tambaye ta menene ya sa suke kwanciya a asibiti. Sai ta ce waɗansu an harbe su ne da bindiga. Waɗansu tsarar mashigai ne, waɗansu kuma an ji musu raunuka ta waɗansu hanyoyi da ba a bayyana ba, waɗansu an ji musu rauni domin sun yi ƙoƙarin su gudu amma sun tsira da rai.
Mun ji labari cewa babu ko ɗaya daga cikin ƴan matan da suka dawo da ciki, gaskiya ne?
There were four who had babies already delivered. It is my understanding from the first group that was released. I think it was 21 of them.
Akwai guda hudu daga cikinsu da suke da jarirai sun riga sun haihu. Na ji cewa bisa ga bayanan rukunin farko ƴan mata 21 da suka fara dawowa waɗansu daga cikin ƴan matan sun mutu a wajen haihuwa amma guda hudu ne kawai aka saki waɗanda suka dawo da jarirai bayan tattaunawar da ta kai ga sakinsu.
Akwai kuma labarin da ke cewa ƴan matan ba su samun hulɗa da danginsu. Yaya suke ji game da wannan?
I think that was before we got there. I think when we got there, that part had passed, and they have access to them. In fact,
in a jin lokacin da muka isa wurin wannan ya wuce, suna hulɗa da danginsu. A gaskiya ma suna son su ne mika su ga iyayensu. amma su kuma da nike su kwantar da hankulansu kafin mai da su ga iyayen
bisa
ga abinda gwamnati ta faɗa da kuma matan da suke kula da su a cibiyar da ke ajiye su suka yi tambaya cewa kin yi tunanin mutum ya zauna da waɗanda suka sake shi na tsawon shekaru uku waɗanda suke razana shi idan aka sake ki hankalin ki zai fita daga jikinki tunanin ki zai jirkice sabili da haka ya zama dole su rike su su kwantar da hankulansu ina jin da sun raba su nan da nan da dawowar su gida da sun jefa su cikin wani yanayi na imuwa da tada hankali ina jin shawarar da suka yanke na ajiye su a wuri ɗaya shawara ce mai kyau matuƙa
because these girls had been together so long to separate them would have traumatized them in my estimation.
Wadansu suna kushe shawara da gwamnati ta yanke na ajiye su a wata cibiya a Abuja suna cewa bayan shekaru uku a jeji sake kulle su a wata cibiya a maimakon mai da su gaban iyayen su tamkar suna kurkuku ne.
I don't necessarily agree with that because I think there is almost like a syndrome when we're together.
Ban yarda da wannan matsayi ba. Idan suna tare wani yanayi ne na daban. A gaskiya ma ba mu san halin da iyayen su ke ciki ba. Su ma kansu kungiyar Boko Haram ta sauya rayuwarsu. An lalata ƙauyukansu. To ina iyayen su za su kai ƴaƴan nasu? Tilas ne a tabbatar da cewa inda za su tafi ya dace. Iyayen sun je cibiyar domin ganin ƴaƴan su. A gaskiya ba na cewa ba su je sun ga ƴaƴan su ba. Sun ajiye su a cibiyar ne domin taimakon su yadda za su iya fuskantar rayuwa a nan gaba. Kasancewa ba tare da iyayen su kaɗai za su yi rayuwa ba, za su yi cuɗanya da kowa.
Manema labarai ba su samun cikakken bayani game da 'yan matan. Bisa ga abin da kika ji kika kuma gani, kin gamsu da shirin da gwamnati ta yi domin su?
I think so. They're in school. They're studying in a grammar school.
Ina tsammanin haka suna makaranta sun yi magana a kan yadda daina makarantar na tsawon shekaru uku ya shafi ilimin su amma gwamnati tana jiya domin su sami ilimi kun ga alamar wata daga cikin su tana cikin wani yanayi na tashin hankali ko kuma kuɗin ciki ba zan ba ki misali da 'yan matan da kike gani a bayana waɗanda na saba da su sosai sun zo ofishin mu zan shiga da su wani zaman shakatawa a fadar White House su shida kafin su zo an gaya wa iyayensu da suke zaune ne da su cewa ina bukatar su taho da takardun da za su tantance su da za a yi amfani da shi a basu izinin shiga fadar White House sunayen su suna jerin waɗanda za su shiga fadar amma suna bukatar shaidar tantance su da muka fita muna kan farfajiya za mu tafi sai na waya na tambayi kowa ko tana da takardar tantancewarta sai ɗaya daga cikinsu ta ce wayyo Allah ni ban zo da katin tantancewa ta ba sai na juya na tambaye ta ba ki rike takardar tantancewa ta ki ba to babu yadda zan yi in fitar da ke fadar White House saboda haka na tambayi sauran 'yan matan muna buƙatar tsayi da shawara yanzu haka na ce ku biyar za ku iya tafiya fadar White House tare da ni ita kuma ta koma ta jira mu a office ko kuma dukan mu mu fasu tafiya ba tare da wata tantama ba dukan su da murya ɗaya suka ce dukan mu za mu fasu tafiya babu ko jayayya wannan ya nuna mun cewa suna buƙatar juna suna buƙatar kasancewa tare a wannan lokaci da suka fito daga jeji daga hannun waɗannan 'yan ta'addan ba su san irin yadda suka rika dogara da juna ba cikin shekarun nan uku domin sun tsira da rai sai kawai sayan ku raba su a wannan ba shawarar ƙwarai ba ce.
You can imagine how they had to depend on each other for 3 years to stay alive. And then all of a sudden you're going to separate them? No, that's not good psychology.
Tunda aka sace 'yan matan nan kika kudurta za ki ci gaba da gwagwarmaya domin ceto su ta kafofin sadarwa. Yaya za ki bayyana nasarar wannan fafutuka take?
I think we have sent the message very clearly to the world that we're going to fight. We're going to keep it in the news. And we're going to advocate for those girls until each and every one of them is found.
Mun aika da sako karara ga duniya cewa za mu yi yaƙi, za mu ci gaba da yaɗa labarai a kai, kuma za mu ci gaba da magana da tada tsinin jama'a kan yaran nan sai kowannen su ya dawo gida.
There's a place in your heart, and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. Think, well, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough or believe. Make
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma shirinmu na gaba ku ji abinda ƴar majalisa Federica Wilson take yasa ta lashe takobin ci gaba da fadakarwa domin Najeriya da kuma mata da haraharin kungiyar Boko Haram yake shafa. Kafin nan a madadin bakuwar tamu da Zainab Babaji da Karina Choldi da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da kuma fatar ganin lokacin da za a sada sauran ƴan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram da dangin su lafiya da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya